sunana Sala Imam, limamin ƴan ƙasa na USA. Ina jin dama har garin ya gada, idan aka yi wani abin da bai dace da ku ba, kuna da ƴanci ku fito ku nuna rashin amincewanku. To lallai sai aka fito mana da kyau ƙwarai kuwa, a nuna mana cewa lallai wannan matakan ne ɗauka ba mu dace da wannan ba, kuma za mu taɓa dacewa ba. Alhamdulillah kuma ba musulmai kaɗai ba, wannan musulmai ma suna taimakawa.
To ni ne Alhaji Saluhu Muhammad, sarkin faila na nan Amurka, New York. Wannan dai zanga-zanga dai da ake yi na batun wannan doka da wannan sabon gwamnatin ta kafa, to duk wani musulmi mai kishin musulunci ya kamata a ce an yi da shi.
Sunan Abubakar Ahmadu Ali Buzu, wanda ake kira Jowasa. Wato abin nan da ake za ga cewa akwai nasara sosai, community sun gana Najeriya da Larabawa, kowa ya fito, kuma wanda ma ba musulmai ba sun fito sun ba da hadin kai ga wannan abin da ake ciki.
Sunana Hajiya Zainab daga nan Bronx, New York. Mun zo mun taimaka daga nan saboda yanda aka sama musulmai idanu wai terrorists ne, shi yasa an ban musulmai shigowa America. Mun zo mu ba su san kaman musulunci peaceful religion ne, mun zo su sani da kyau kaman muna nan, kuma mun zo mu zauna ne, muna nan dan ba mu tashi ba inda za mu.
Sunana Sharifa Muhammad Abdullah, kuma na yi proud kaman mun fito mun gwada yanda muke damuwa, domin abin da ke gona wannan bai da ma'ana. Mun ga kamar ai muna discrimination, domin ba mu taba yin mugu ba yanda da gari ya forward muke yi. Kullum muka yi ibada mu, muna ma garin roko, amma ba mu understand yanda ya choose ya point Islam ba.
Haji Muhammad Bashir, taro ya kyau insha Allah, ina ganin mun ci mu gurin mu, Allah sa mu dace. Sannan taro an yi jama'a yanda ya kamata, kuma yoda ne ma yasa an ba ka bada an fi haka.
Wasu musulmi mazauna birnin New York kenan suke bayyana ra'ayoyinsu akan matakai da shugaban Amurka Donald Trump yake dauka akan musulmi da baki ƴanci rani. Macin da aka yi a gundumar Bronx na birnin New York, wadda aka yi wa take dukkanmu musulmi ne, ya kammala da gangami a farfajiyar kotun tarayya akan hanyar 161st Avenue a Bronx, tare da yin kira da kowa ya dage wurin neman ƴancinsa. Ruwan sama da dusan kankara da aka yi jiya Lahadi ba su hana mutane fitowa zuwa wurin macin ba, kuma wadanda ba musulmi ba ma sun yi macin. Shabib Ahmed Gum na kungiyar Muslim Foundation ta Amurka yana cikin wadanda suka yi jawabi a wurin macin, wanda kungiyar ga magiyar bakin haure musulmi suka shirya, kuma ya shaida mun cewa
you see that the bad weather, very freezing temperature, and the how the people came out, you know, this country
kaga yanayi ba kyau, ga tsananin sanyi, amma duk da haka mutane sun fito suna neman ƴancin su.
We are keep going, keep moving until you know he will review his executive order. The Muslims
yace za mu ci gaba da matsawa shugaban kasa lamba har sai ya canza matsayinsa akan musulmi da baki. Hajiya Ramatu Ahmad tana cikin waɗanda suka shirya wannan macin, kuma ta tabbatar min da cewa hukumomi a New York suna ba su goyon baya 100%.
Elected officials da suke ciki Bronx da wanda suke ciki city duka suna bayan mu, suna so abin da muke yi, shi yasa suna samun supportin su.
To duk kai wannan zanga-zanga da irin macin da ake yin ga duka bai biya bukata, menene abin da za a yi nan gaba?
Ai mu continue, ai zanga-zanga bai karewa, shi yasa in sun ji ba su ji ba, mu da muna cikin aiki, magana mun yi, wannan ake ce advocate, muna cikin shi mun gani abin da muke nema.
To me kuke son ainihin president yayi?
Muna so ya gane kamar mu musulmai, mu ba mugun mutane bane, mu ba criminals bane.
Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa da muryar Amurka daga gundumar Bronx a birnin New York.